Barista Kasim Ganagedam masani haka zabe ne na kasa da kasa yace akwai hadari game da matakin da Raila Odinga ke son dauka. Gaidam da yanzu ma shine sabon commissioner hukumar zabe INEC a Jihar Adamawa yace matakin na Odinga tamkar neman jan kafa ne.
Wato abinda shi dan takarar nasa kenan, wato shi Raila Odinga yi din yana dangana da wato kamar section 138 ne na electoral act na su na Kenya, wanda yace idan dan takara wanda zai tsaya zabe ya rasu ko kuma ya janye kamar yanda shi yanzu kenan, to wannan section din ya bada yanci ma ya ce wato zaben nan fa ba za a yi ba sai a daga shi tsakanin lokacin da ya yi withdrawing din zuwa na kwana 90 kenan, 90 days kenan, saboda a yi fresh election. To abinda bai duba bai ban tsaya sun duba ba shine ai yanzu ba magana electoral ake ba, ana maganan kotun kololo ne nasu, Supreme Court nasu ne ta bada hukunci a 1 September ta rushe zaben da aka yi na shugaban kasa, kuma ta ce a sake yin zaben a cikin kwana 60. To shine yanzu sai aka zabe kuma kwana abin nan 26 na wannan wata, kaga wato suna kokarin bin umarnin kotun kololon kenan, Supreme Court nasu din kenan. Shi kuma yanzu su Odinga din suna dangana da wannan section na electoral act wanda hukuncin kotu ya riga ya share shi, kuma shi kafin ya ce ya janye ne amma bai rubuta wasiƙa ya ce ya janye ba har yanzu.
To koya makomar zaben za ta kasance idan aka yi babu Odinga? Hai layo ga commissioner zaben Barista Kasim Ganagedam.
To amma ka san tambayar na kan irin ya zai kasance a Afirka din, wato a irin wannan abin ba abin da ake so ya faru bane, kawai sai da doka Allah kiyaye. Kaga in suka karba suka tunda hukunci za su bi doka, abi doka kaga yanzu ai ana aiki da dokan Kenya ne. Kaga ne, to amma kuma ga zangin da ga maka tunda yazo amurde, kaga ai abu ne wanda ba za su mu kasa su amurde gaba kuma kaga yanzu zabe yanzu ga su an zo an yi hanci Supreme Court ta rushe zabe kuma ta sa ranan zabe kuma yanzu an yi aiki da hukuncin da Supreme Court ta wara shi ta mishi da fara ya shi ya ji daɗin wannan hukuncin ko da rushe zaben. To yanzu kuma ita wanda ya rushe zaben ya ji daɗin shi ne ta ce kuma a yi zaben a cikin kwana 60. To kada irin wannan abin wato yanda zai kasance, kuma ka san kowa duk ƙasashen duniya suna sun san menene kotu, sun san darajar kotu, kuma yana bin umarnin kotu ai. Amma abin da ake damuwa shine a yi zaɓe lami lafiya, ba wani kashe-kashe, ba ɓanna, ba komai wanda talaka ba zai biye kashe-kashe a jiya kashe ba. Kazan zaɓen su na farko na baya ma da aka yi wajen mutane 1,400 suka mutu, wannan zaɓen nasu da aka yi ma dai ya yi ɗan sauki. To amma ka ga aga kotawa da umarni ya za a yi da shi, ka ga yanzu ana kan tafiya ba san yanda abin zai kasance ba. Sai abin sai an ga ƙarshen shi tukuna a tsaya a yi nazari a kai, kai dai karatun da za a ɗauka shi ne duk abin da ba za a yi a gama lafiya wato ba ya da daɗi.
Shi ma dai wani masanin Abdullahi Firambe ya ce ai akwai buƙatar 'yan siyasar Afirka da su ɗauki darasi daga zaben shekarar 2015 da aka yi a Najeriya.
Shi yasa kullum muke ƙoƙari mu ga cewa mu a Afirka mu yi ƙoƙari mu yi gyara akan abubuwa da suke faruwa na dimokuraɗiyyarmu, saboda dimokuraɗiyya da ɗaure da kuma sauransu. In ka duba yanzu Najeriya ta zama abin ba da misali. Kuma Goodluck Ebele Jonathan wanda aka ce ya faɗi zaɓe tun ba a gama ƙidaya ba ma yace shi ya yarda ya faɗi kuma ya yi mubaya'a. To da ya kamata mu a Afirka mu yi ƙoƙari mu ga cewa lalle irin waɗannan abubuwa mu yi cimfiɗi mai kyau na shiga zaɓuka, wanda ba za ka iya ba wa ɗan adawa ƙofar ma ya ce zai koka da kai ba. Duk abin da ka ga ɗan adawa ya yi, wallahi ya ga wani abu ne wanda ya fito zahirin cewa in yi abu kazan nan zai cutar da shi, shi ya sa ya yi waɗannan abubuwa suke faruwa. To yana da kyau mu yi ƙoƙari mu ga cewa duk inda ɗan adawa zai koka mu yi ƙoƙari mu ga mun toshe waɗannan wurare, saboda a shiga a ainihin wato yin zaɓe. Daga nan kuma ƙasashen duniya za su san cewa lalle mu yanzu a Afirka mun tsaya kuma muna so hukuncin dimokuraɗiyya ya ɗaure.
Hukumar zaben ƙasar Kenya dai ta mako bai na shugaban ƙasa mai ci a yanzu Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya nasara a zaben da ya gabata da ƙuri'u 1.4, kuma biyo bayan hukuncin kotun kolin ƙasar sai aka saka ranar 26 ga wannan wata na Oktoba a matsayin ranar da za a sake zaɓe. Ibrahim Abdullahi Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.